Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A babban taron Majalisar Dinkin Duniya jiya Juma'a, shugabanni daga sassan duniya na ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine, kuma da yawa sun yi Allah wadai da barazanar amfani da makaman nukiliya da shugaba Vladimir Putin ya yi. Firaminista Joshua Borrell daga ƙaramin tsibirin Fiji ya ce yakin cin zarafi da Rasha ke yi a kan Ukraine bala'i ne da ke nuna mummunan tunani irin na da na ƙara girman daula. Ya ci gaba da cewa komai ƙarfinsu, komai girmansu, Fiji ba ta tsoron yin Allah wadai da duk wata al'ummar da ke faɗa. Ya ƙara da cewa mu a yankin Pacific, waɗanda muka rayu cikin firgicin afka bala'in nukiliya, baki ɗaya mu mun yi tir da barazanar da Mr. Putin ya yi na yin amfani da makaman nukiliya. Firaminista na St. Lucia a yankin Caribbean ya ce yakin da ake a Ukraine ba mutuwa da firgici kawai ya haifar ba, ya jefa duniya cikin rikicin tattalin arziki da abinci da kuma matsalar man fetur. Wani yajin aiki da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta yi ya dakatar da sufuri ta jiragen sama a ciki da wajen yammacin Afirka da tsakiyar Afirka jiya Juma'a, lamarin da ya haifar da rudani ga fasinjoji da ke bulaguro zuwa Turai da Amurka da kuma cikin nahiyar. Ma'aikatan hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama a Afirka da Madagascar a SACNA, mai kula da zirga-zirgar jiragen sama a ƙasashe 18, sun dakatar da aiki a ranar Juma'a lokacin da ake takaddama kan yanayin aiki da kuma biyan albashi, inda suka bajira hukuncin kotu da kuma haramta wa gwamnatin ƙasar yin hakan. A ranar Juma'a, ranar da filayen saukar jirage ke cike da tafiye-tafiye, an dakatar da tashin jirage zuwa Turai da Amurka, in ji 'yan jaridar Reuters a filin jirgin saman Senegal. Lamarin kuma ya shafi zirga-zirgar jiragen sama a cikin Afirka, in ji kamfanonin jiragen sama da fasinjoji. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga Iran sun taru a duk faɗin ƙasar domin nuna goyon bayansu ga hukumomi bayan shafa kusan mako guda ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tarzoma. Dubban mutane ne suka halarci wani gangami a babban birnin ƙasar, inda suka ɗaga tutocin ƙasar Iran. An kuma gudanar da wani irin wannan zanga-zanga a wasu garuruwa. A halin da ake ciki, gidan talabijin na ƙasar ya bayar da shawara a ranar Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar da aka yi a wannan makon da kuma arangama da jami'an tsaro sakamakon mutuwar wata budurwa da ke hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya za su iya kaiwa mutum 26. Wannan dai shi ne tashin hankali mafi muni a ƙasar cikin shekaru, kuma an kase hanyoyin sadarwa na intanet. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna kira ne da a ruguza jamhuriyar musulunci ta Iran. A cikin makon nan, shugaban ƙasar Somalia Hassan Mohamed Mahmud ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta kawar da barazanar ƙungiyar Al-Shabab da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasarsa. Yanzu muna tabbacin cewa tare da ƙarin goyon bayan jama'a ga gwamnatinmu za ta iya kawar da ta'addanci daga Somalia, in ji Mahmud a cikin jawabinsa ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Dakarun sojin Somalia da ke samun goyon bayan mayakan sa kai sun kwato ƙauyuka da dama daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab a cikin 'yan makonnin da suka gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yanayin tsaro ne a jihar Zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda a hukumance ake ganin cewar ana samun sauki daga aika-aika irin na 'yan bindiga daɗe. Toma Dalla. Dr. Abdullahi Shinkafi da ke zama shugaban kwamitin hukunci ga 'yan bindiga da masu aikata miyagun laifuka a jihar Zamfara ya mana ƙarin bayani dangane da halin da tsaro ke ciki a wannan jiha.
Halin da ake ciki yanzu Zamfara, gwargwado yankuna da dama an fara samun cikakken zaman lafiya. Manoma da suka yi kusan shekara hudu wasu gonakinsu ba sa nomawa a kananan hukumomi kusan 11. A halin yanzu manoma sun koma gonakinsu suna noma, alhamdulillah babu wani fargaba, babu wani tashin hankali na 'yan bindiga na ko a zo a kashe mutane ko a garkuwa da su ko kuma a zo a turo shanu su zo su cinye masu shuka. A cikin kananan hukumomi 14 da muke da su a fadin jihar Zamfara, akalla kusan kananan hukumomi 11 ba a samun rahotanni na harin kai ko tashin hankali ko kore garuruwa na wanda 'yan bindiga ke yi a sabanin shekarun da suka gabata. Halin yanzu inda muke da an samun matsaloli can ba a rasa ba shine karamar hukumar mulki ta Gumi, Anka da kuma Bukwim. Da wani sashe na ƙauran Namoda shine Sakajiki, to ko shi ma wannan wajajen insha Allah an samu sauki. Sannan farmakin da aka kai ma Turji a garin Fakai, wanda sojojin sama suka kai masa hari ranan da aka ce ana yin taron zanen suna, to alhakikanin gaskiya bana da cikakken bayanin adadin mutanen da aka kashe, amma na samu labari cewa an kai hari ranar Asabar a can gabacin Shinkafi shine a ƙasar Fakai, wanda shi wannan ɗan bindiga ya sha da ƙed da washi da wasu komandodinsu. Kamar yadda nake samun bayani cewa matarsa ce ta haihu ana bikin zanen suna, kuma yawancin duka 'yan bindiga wa'anda har yanzu suna hitinan mutane a gabacin Sokoto da kuma Katsina da wani sashe na jihar Nijar, to shine aka fama bayanai na sirrin cewa da sun zo sun taru wajen wannan bikin suna, shine aka tarkar da jiragen yaƙi guda biyu don su zo su tarwatsa su. Alhamdulillahi an samu nasarar tarwatsa wasu daga ciki, amma gaba ne da muke samu cewa shi Bello Turji da wasu gaggan 'yan ta'adda da suka taso ma wajen ba a samu kashe su ba, amma gidajen su guda biyu duka an yi ragaraga da su. Kamar yadda muke samun bayanai da mutanen da ke zama a wannan yanki.
Shi ma wani ganau da bai san mu ambaci sunansa ya mana ƙarin haske akan wannan farmaki da sojojin saman Najeriya suka kai akan tungar Bello Turjin.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Hassan Maina Kaina, barka da warhaka. Lalle tabbas haka ne, dangane da abin da yake faruwa gabacin Shinkafi, haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka kai ma kasuwar gudun ɗan ta'addar nan Bello Turji da ke da mazauna a garin Fakai ta ƙaramar hukumar mulkin Shinkafi. Haka wannan abu ya faru, kuma mun samu zantuttuka da mutane da kuma sahihan bayanai cewa lalle ga abubuwan da sun ka faru da shi, kuma gaskiya ne an tarwatsa wani sashi na gidan shi, sannan kuma an kashe mutanen shi. Sai abu na biyu kuma dangane da kuma harin da an ka kai shi kuma na can gabacin ma Shinkafi ne, shi ma irin ƙauyuka su Gambiro, su je na Kallage, irin su Tungan Nasarawa da Awala. Lalle tabbas ni akwai ƙaunata wadda take aure can, don koyo da safe mun yi magana da ita, sabanin jiya ta kira ni bani jin abin da take cewa. to lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abin ga saboda akwai dabobi canta su irin wannan ne akwai wani yaron shi Bello Turji wanda a can ana ce mashi sunan nashi ya dan shige min ko salula yake ko wane ne to lalle dabobin su ne su ma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya sai abu na gaba kuma shine macen number da sojojin saman da yayi ma wadanga mutane to dama ita abin da yake faruwa hanyar shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su yan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukan su to hankalin kowa zai tashi hankalin gwamnatin jihar Zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita dace ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar Zamfara ita ce za ka bi kuma ka tahi wadda za ka kai ka kauran namo da ko kuma za ka je zurmi ko kuma za ka tace latan mafara daga nan shinkafi ko kuma ka fito daga Isa ko Sabon Birni to wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun garin kahitowa kuma gaskiya ma sha Allahu jami'an tsaro suna kokari sojojin ƙasa sun tara su ana ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro ɗan an ka taho nan ne barayin sun karo ga hanya sojoji da sun taho su buɗa kuma su kauce haka dai an ga kama yi sai daga ma ƙarshe ne da marece marece dinnan mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah ai kuma sauraron nan iftila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awan gaba da mota uku to kaji sahihin abin da ka faruwa sannan hakikanin gaskiya Mala Hassan gwamnatin jihar Zamfara tana iya kokari bisa sabanin can inda an ka fito a halin yanzu saboda yanzu kaga mai daraja gwamna duk abin da ake wanda zancewa na son zaman lafiya ne a cikin jihar Zamfara ko kuma hasali wanga yanki namu na shinkafi gurgudu yayi shi kuma yana cikin kanyi illa bata gari ne waɗanda ba su son zaman lafiya da kuma waɗanda ana sa al'amura na siyasa a ciki to mafi yawanci shi ka dakule mana duk wata nasarori da ake son a samu in ka kula yanzu misali yanzu jihar Zamfara ni yanzu nan ne na faɗa maka randa na taso daga jihar Sokoto na taho nan ne Zamfara har ni kawo cikin garin shinkafi wallahi ban haɗu da komai ba ban haɗu da inda wasu ka tashi ba ko wani abu wanda dai suke cikin wani hali hanyar ƙauye na biyo ta tunda take waye mun kayo sabanin ita wannan ne hanyar gundume ba a biyo ta to gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi
kome Zamfarawa ke cewa ga ra'ayin wasu daga cikin mutanen jihar ta Zamfara
suna na baban Isra Guso jihar Zamfara Najeriya kai wa Turji ko yaren Turji hari da sojojin Najeriya suka yi zan kalle abun a matsayin bangare biyu bangare na daya ina ganin shi a matsayin sun dan yi kokari kadan bangare na biyu kuma ina ganin shi a matsayin tsoro dalilin da yasa nace tsoro ne kai mashi hari ta sama tunda gwamnati ta san inda Turji yake da yara ne in dai har tana son ta ga karshen shi kuma a samu zaman lafiya me zai hana a tura wadataccen sojoji ta kasa su je a yi ba ta kashi domin wannan mari kai karshe tunda shi turjin nan ba wata kasa ne gare ba koda wata kasa ce gare ba ni tsammani ya hi karhin sojojin Najeriya tunda sojojin Najeriya din nan kasashe ake kai su suna yaki
hari da aka kai mashi Bello Turji wanda har ya kai garitsa wani daga cikin dan uwansa to dama wannan abun da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne domin gwamnatin tarayya ita take da wuka da nama a harkar tsaro sannan duk abun da ya shafi abun shige da fice da wani information gwamnati ita take da shi so dama wannan sakaci ne na gwamnati bayanan sirri da komai babu wanda kai gwamnati sanin sa inda mutanen nan suke buya da shige da fice su ya kamata a ce gwamnati ta san da wannan sannan ya kamata a ce gwamnati ta kai ga ayyatar da irin wayannan abun tuntuni ba ma tun yanzu ba
Dr. Abdullahi Shinkafi yace a bayanan dai canin tsaro a jihar Zamfara abin sai Allah san barka
tun lokacin da aka samu kawo sabon commissioner yan sanda a jihar Zamfara shine commissioner of police Kolo Yusuf an samu nasarori da dama na nasarar kama informa wato mutane masu bada bayanan sirri daga yan bindiga a cikin garin Guso da kuma a garin Tsabe da Bungudu sannan an yi nasarar kama wasu gaggan yan ta'adda a ƙasar Bukuyun sannan an kama wasu soja mai sauhar sasai da bindigogi mai yan ta'adda a yankin Mada da kuma Tsabe sannan an yi nasarar kama soja na bugi wanda ke so musu harsasai da bindigogi da kakin sojoji, sannan ayi nasarar kama cikin garin Gusau shi ma wanda ke dinka masu uniform na sojoji yana kama yan ta'adda a daji. Saboda haka na mai tabbata maka mutane da dama da aka kama suna nan a hannun 'yan sanda, kuma za mu yi kokari kwamitin mu na hukunta 'yan ta'adda da manyan laifuka a jihar Zamfara, mu tabbatar da cewa an yi masa hukunci daidai bisa ga dokar kisa da laifuka da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya sa kan ta'addanci a jihar Zamfara.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya sai wani mako idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ma'asalam.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na daɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas. A yau dai mun lula ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa daga cikin wannan shiri namu na da ɗan gari.
Ina murna da halartar ku wannan fada nawa.
Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Awe.
Masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu, shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isamu galadimar Katsina, to ba ba shi ba sai aka ba ƙaninsa. Ƙaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tunda bai samu galadimar Katsina ba, shi maharbi ne. Sai suka bar Katsina, sun zo Mararaba Kano, sun zo Rogo, har su zo Zaria. Wato magana da nake yin nan a 1750 kenan, wurin middle of 18th century, lokacin da suka zo Zaria, suka zauna a Zaria, wato bayan ya da zango a ƙasar Rogo, jihar Kano kenan. Da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin Adabu, a wurin akwai giwaye da yawa. Sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu,
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu,
hanyar Obi nan. To a wurin sai suna rika kashe giwayen din. Lokacin sukan ba sarkin kyana hauren don cinyan giwan sai a kai ma an doma na doma. To lokacin sai aka samu rikici, lokacin da TB suna zuwa gefen Benue kenan, turu kwande, sai aka samu rikici, TB na neman su expanding, su fadada wurin da za su zauna. Sai suka fara fadada mutanen kyana har ya rige kaɗan su kwace sarautar kyana. To mu lokacin muna harbe giwayenmu muna farauta, sai shi sarkin kyana a lokacin Ozegaadi sai ya ji ai ga wani jarumi mutumin Katsina, sai ya gayyace shi a kawo musu ɗoki. Da aka fara rikici sai aka kwato kyana. To a ganin jarantakan da shi Mamman Angulu ya yi, sai sarkin kyana ya ba shi wuri ana kira wurin Bajimba, present Bajimba da yana Benue a yanzu, da ba yana Benue ba ne, da ƙasan har zuwa kyana ne. Akwai wani tibin da ya yi ƙarfi a wurin, sai ya ce shi ba zai bi Mamman Angulu ba, ana kira shi Atumaji. Da ya ki mishi bayyana, to sai wani fada kuma ya sake dawo. Allah da ikonsa da aka gama wannan fadan, sai kuma shi Ozegaadi ya shiga dan wani rikici na sarauta, sai aka exile nashi zuwa
gudun hijira kenan.
Yawa, aka kai shi Wukari. Shi su Mamman Angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi, suka tafi har Wukari. kuma an dawo da shi an sake sa shi a matsayin shi na sarkin Kiana. Shi yayi mulki a Kiana so biyu ne. To ina cikin wannan sai ya rasu, amma kafin ya rasu ya ba mamman Angulu ji kanshi, ana kira ta Lami yar Ogaji. To Lami ita ne ta haifi Bubakar. To lokacin da suka tafi suka dawo da shi a karagan mulki, shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Onyatipo ya dauki permission a wurin sarkin din cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da Tibaye, so yana so zai koma akwai yan wanshi a gefen awai. Ya sauka a baure har akwai wani ganu wanda yayi a baure, wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa, sai yaje ya da zango a tsohon tunga. Shi Abubakar kenan fa dan shi mamman Angulu, don shi mamman Angulu ya rasu tun a bajin bane, ana kira wurin tungar kasa. Duk wurin da sun sauka suna samun shi suna tunga ne. To bayan sun bar baure tun da ba ruwa, sai ya tafi tsohon tunga, ya kafa tsohon tunga. Akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon tunga, har yanzu akwai ruwa. Daga wurin lokacin Turawa kuma sun fara shigo da ships, shine wani Bature Captain Chacha da ya shigo tsohon tunga, sai ya ce ai sai ya bashi shawara, ai akwai wani wuri gashi nan akwai ruwa. To present tunga kenan. Sai ya bar wurin ya tafi tunga, ya kafa wannan tunga kuma. Sun kafa gari, sai garin kuma shi yazo ya zamanto kaman idon awai ma gabaki daya, domin Sagawan Bell wanda ya yi governor general na northern region, duk lokacin da zai zo wani abu awai sai ina bita ibi, sai ibi ta tunga, sai yazo tunga tukuna sai tafi awai, ina bi da ruwa ne. Allah da ikonsa shi wannan Abubakar shi ya haifi Shu'aibu, wato kakana kenan, wanda ya haifi ubana kenan. Lokacin da tsufa ya zo mishi, dan shi Shu'aibu a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne, Shu'aibu din ne namiji, shine kuma autar su.
Kakanka kenan?
Kakana kenan. To shi Shu'aibu bai isa da za bashi sarauta ba, sai akwai wani mayaki wanda ya bashi kuma ƴar shi, ana kira ta Amina, sai ita ta roka ta ce to ai tunda sarki ubansu ya rasu, ta ne kuma babba a bata riko, aka bar mata ta yi riko, sai ta ba mijinta, shine wanda yake yin function na sarki. So shi yayi ma bai jima ba sosai ya rasu, har ya rasu ma ba sai bayi sarautar da wuri ba, amma aka nada wani Umaru. To shi dai ba relationship
alaka kenan,
yawa babu wani alaka da shi sarki Ubaka, amma ina cikin tawagan da suka bi shi. So an gama wannan, shi ya rasu sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali, bayan Ali sai shi lokacin Shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ya karbi mulkin ubansa. Bayan Shu'aibu sai Alkasum Ibrahim, bayan Alkasum Ibrahim sai Umaru Shu'aibu, wanda shi da ne a wurin shi Shu'aibu dan Abubakar din. To sai ni
yanzu kai za iya cewa sarki ne nawa kenan?
Na tara.
Amma ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu?
Ya kai shekara da.
To kamar ita masarautar tunga, kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga?
To gidan sarauta dai an fara da guda daya ne, shi gidan Abubakar, amma yanzu muna da uku ne. Akwai gidan Abubakar din,
gidan ku kenan,
gidan mu kenan. Akwai gidan mayaki, gidan mijin Amina yar shi Abubakar din kenan. Sai akwai gidan Ali. To gidaje uku ne da wannan.
To kaman bayan ku katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga, wani irin kabilu ne suke tunga?
To tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar. Kaga bayan su katsinawa akwai Jukunawa, akwai Kabawa, akwai kuma Gobrawa, sai kuma su Tibi.
To kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga dai?
Sana'ar mutanen tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan.
To harkar noma ba?
Akwai noma, ai shine ma a yanzu dukan noman shine babban sana'a, sai shi kamun kifi, sai kuma farauta.
Kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take. Kaman ku a tunga kuna da wani take wadda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi?
Tsintsiya madaurin ku daya.
To yanzu bari mu duba irin kalubale da illa masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta. Kaman da me kuke fuskanta a matsayin kalubale?
To A gaskiya a da kafin zuwan Dangote nan muna da wayansu damuyoyi wanda suke ci muna tuwo a kwariya kaman bandits suna rika
masu
satan dabbobi cattle rustling da su ne da masu tare hanya
yan fashi
saboda zuwan Dangote company Dangote nan mun samu security sosai
dan suka mun sauran kalubale da suka jibanci kaman fannin ilimi ko makaranta hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama
yanzu muna da wani primary health care a comprehensive one day.
Karamin cibiyar kiwon lafiya.
Yawa. To kuma muna da secondary school.
Kwata-kwata abinda ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.